watan tara na shekara 2017 za a ci gaba da wasannin league na kasashe da wanda mun bayan dawowa daga wasannin neman shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya wanda zai gudana a shekara mai zuwa ta 2018 a ƙasar Rasha, inda kasashe daga nahiyoyi daban-daban suka fafata a satin da wuce don neman shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya. A yau din kuma za a fafata a wasan La Liga na ƙasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na uku tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganés da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Getafe da misalin ƙarfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar sai kuma gobe Asabar in Allah ya kai mu 9 ga watan 9 na shekara 2017 kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za su karɓi wakuncin Levante sai Valencia su fafata da Atletico Madrid, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla su bar jarumi da AS Barcelona ko a gida za su karɓi wakuncin Espanyol ne a ranar Lahadi. In Allah ya kai mu Deportivo La Corona za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Sociedad misalin ƙarfe 11 na safiya agogon Najeriya, sai Atletico Bilbao su bar jarumi da Girona da misalin ƙarfe 3 na yammaci. Celta Vigo kuwa za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Alaves misalin ƙarfe 5 da rabi na yammaci a agogon Najeriya, ita kuma Villarreal za su karɓi bakuncin Real Betis su kuwa da misalin ƙarfe 8 sauran kwata na dare a agogon Najeriya. Sai Bundesliga na ƙasar Jamus, inda a yau din za a fafata tsakanin Hamburg da kungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig da misalin ƙarfe 7 da rabi na dare a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. A ƙasar Faransa kuwa ɓangaren Ligue 1 ana shi ma an shiga wasannin mako na biyar, inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille za su fafata da Girondins da misalin ƙarfe 6 na yammaci a agogon Najeriya. Mens ko za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta PSV da misalin ƙarfe 8 sauran kwata na dare a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Har ila yau har yanzu muna nahiyar Turai a ƙasar Ingila, shi ma gobe in Allah ya kai mu za a gwabza a gasar Premier League na shekara 2017 zuwa 2017 a wasan mako na hudu. Ga yadda wasan za ta kaya, Manchester City a gida za su karɓi wakuncin Liverpool da misalin 12:30 a rana. Kungiyar ƙwallon ƙafa da Leicester City ko za su fafata da Chelsea da misalin ƙarfe 3, har yanzu da misalin ƙarfe 3 kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal za su fafata da AFC Bournemouth. Everton za su karɓi wakuncin Tottenham, sai Brighton and Hove za su bar jarumi da kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Bromwich. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton ko za su fafata da Watford ne duka da misalin ƙarfe 3, sai Stoke City da misalin ƙarfe 5 da rabi agogon Najeriya su karɓi wakuncin Manchester United wanda suke jan ragaman teburin da maki 9 da ƙwallo 10. A ranar Lahadi kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley ne a ɓangaren ƙasar Ingila za su fafata da Crystal Palace a ɓangaren Premier League na misalin ƙarfe 1 da rabi na ranar agogon Najeriya. Swansea City kuwa za su bar jarumi da Newcastle United da misalin ƙarfe 4 na yammaci a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Daga nahiyar Turai sai mu koma nahiyar Afirka, inda a tarayyar Najeriya gobe idan Allah ya kai mu Asabar 9 ga watan Satumba na shekara 2017 za a ƙarƙare a wasannin Premier League, wato Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin mako na 38, kuma yadda za a fafata a wasannin. Remo Star wanda ta koma ƙasan tebur za ta buga wasan ƙasa da Premier a shekara mai zuwa za su karɓi bakuncin Sunshine, sai Ifeanyi wa a gida za su fafata da Lobi Star. Niger Tornadoes kuwa za su karɓi bakuncin Shooting Star ne. Akwa United Akwa za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Fila, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta El Kaneme a Maiduguri su karɓi Mountain of Fire a Miracle wanda take yunƙurin karɓan teburin na bana a kan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Plateau United. Nasarawa United kuwa a gida za su fafata da Abubakar Bukola Sadaki ne, sai Abia Warriors ta fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Rivers United. Gombe United kuwa da ta samu kanta a wasan ƙasa da Premier a shekara mai zuwa za ta karɓi bakuncin Wiki Tuwares ne, inda ita Wiki Tuwares ɗin take buƙatar samun nasara a wasan don highest rating na shiga gasar Premier League na bana, in ba haka ba ita ma za ta fuskanci matsalar komawa gasar ƙasa da Premier. Plateau United tana yunƙurin ɗaukar tebur in har ta samu nasara a gobe, inda za su fafata da Inugu Rangers, sai in ba za su fafata da Katsina United. Za a buga wasanni ne duka da misalin ƙarfe 4 na yammaci a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Abinda ya sauwa waka kenan a labarin wasannin namu na wannan mako, sai mako gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku rahotannin yadda wasan da kaya. Huta lafiya.